This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yau za ku ji mahukunta ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ilimi ta tarayya Najeriya sun duƙufa wajen ɗaukar matakan da suka kamata domin hana cigaba da bazuwar zazzaɓin ɓeraye ko lasafi ba a Turanci. A can ƙasar jamhuriyar Nijar kuma, ƙasar Amurka ta shirya wani taro domin faɗakar da 'yan jarida da tabbatar da sun san dokokin aikin jarida kafin babban zaɓe mai zuwa. Haka kuma kafin kamar kowace Litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Yan harin ƙonar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin kudancin arewacin ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram suka saba kai hare-hare. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'in yankin yana faɗin cewa yan ƙonar bakin wake su hudu sun kai farmaki yau Litinin da Asuba kan garin Bodo suka kashe mutane akalla 25. Jami'in ya ce yan ƙonar bakin wake biyu sun kai farmaki kan babbar kasuwar garin, yayin da sauran suka tada mababban da ke jikinsu a manyan ƙofofin shiga da fita daga cikin wannan gari. Ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren, amma ana kyautata zaton ƙungiyar nan ce ta Boko Haram. Ƙungiyar ta fara kai munanan hare-hare cikin Kamaru a shekarar 2013 a lokacin da gwamnatin Kamaru ta fara ɗaukar matakan murƙushe tsagira masu yin amfani da yankin ƙasarta a zaman sansanin ƙaddamar da hare-hare cikin Najeriya makwabciyarta. Garin Bodo yana bakin iyakar Kamaru da Najeriya. A watan da ya shige, wasu mata guda biyu 'yan ƙonar bakin wake sun tada mababbai suka kashe kawunansu su kaɗai a wannan gari. Kamaru tana cikin ƙasashe guda biyar da suka haɗu suka kafa rundunar haɗin gwiwa domin yakar Boko Haram. Wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Libya da ƙasashen duniya suka amince da ita sun sanya hannu sun shure gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma yarjejeniyar sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakani aka kulla da nufin kawo ƙarshen fitinar da ta mamaye wannan ƙasa tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Kamfanin dillancin labarai Associated Press ya ambaci wani ɗan majalisar wakilai Isa Al-Arabi. Yana faɗin cewar wakilai 90 daga cikin 140 da suka halarci zaman majalisar a yau Litinin sun yi watsi da majalisar da ta zuwa haɗin kai da aka kafa. A wata ƙurar dabam da suka jefa kuma, 'yan majalisar dokoki su 84 sun yi fatali da yarjejeniyar siyasar da aka kulla. Yarjejeniyar sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakani aka cimma a watan da ya shige ta tanadi kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa mai wakilci daga gwamnatin da ƙasashen duniya suka yi na'am da ita mai cibiya a birnin Tobruk da kuma gwamnatin da masu kishin Islama suke goyon bayanta a birnin Tripoli. An cimma yarjejeniyar bayan tattaunawa da aka shayi tsakanin gwamnatocin biyu kishiyoyin juna a ƙasar Libya. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sham ko Siriya ya ce a ranar Juma'a mai zuwa birnin Geneva za a fara gudanar da taron tattaunawar neman zaman lafiya a ƙasar Sham da aka jima ana batu. Stefan de Mistura ya ce gobe Talata zai aiki da goron gayyata zuwa wurin taron, to amma kuma ya ƙi bayyana ko suwa da wane ne aka gayyato. Majalisar Ɗinkin Duniya ta so a fara gudanar da tattaunawar a yau Litinin, to amma sai aka samu saɓani kan ko suwa ne ya kamata a gayyata. A wasu kalamin da ya furta lokacin ziyara a ƙasar Laos, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ya fi kyau wato a jinkirta taron na 'yan kwanaki kalilin a tsara shi da ya kamata maimakon a yi gaggawa farawa ko mai yawar gaje a ranar farko na wannan taro. Har ila yau ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga 'yan adawa ƙasar Sham a bayan furucin da shugabannin 'yan adawa suka yi cewar suna jin tamkar ana matsa musu lamba ce kansu shiga cikin waɗannan shawarwari.
VOA.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na tarayyar Najeriya sun yi wani taron karawa juna ilimi a birnin Abuja domin neman matakan gaggawa da za a bi wajen yaƙi da cutar zazzabin bera. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa.
Mahukunta a Najeriya ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ilimi ta tarayya ta dukufa wurin ɗaukar matakan da ya kamata domin hana ci gaba da bazuwar cutar nan ta lassa fever, wato zazzabin beraye, daga bazuwa cikin ƙasar, ganin irin yawan mutanen da suka mutu kawo yanzu. Tuni dai ma'aikatun kiwon lafiya na jihohi da na tarayya suka yi taro a Abuja domin ƙara juna ilimi akan irin matakan gaggawa da za a ɗauka domin yaƙi da wannan cutar. Dr. Rilwanu Muhammad, babban sakataren hukumar kiwon lafiya mataki na farko a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ya yi min ƙarin bayani akan halin da ake ciki a yanzu.
Yanzu haka a Najeriya mutum 43 sun rasa rayukansu akan wannan ciwon, mutum sama da 90 sun kamu da wannan ciwon, amma kuma an fara ba su magani ana samun sauƙi al'amari. Abin da ke faruwa shi ne da jiha 10 ne kawai, yanzu jiha 12 ne, har da ƙasan Plateau da ƙasan Abuja yanzu abin ya zo. To kaga wannan cuta ne wanda yake ya kamata ba wani fargaba da mutane za su yi. Cuta ne muke da ita tun 1969, cutanmu ne, ba wani ne ya kawo mana ba. Kuma hanyar da za a bi kawai shi ne a bar yawan zubar da canya abinci akan hanya. Kasan ka ji ba kana tafiya akan hanya zuwa wani gari, za ga an baza abinci, garin rogo, garin waye, masara, ana canya akan hanya. Sun ɓeran nan daga cikin jeji suke fito, su bi tsari ko su yi amai akai ko su yi wani abu an zo an ci. Kuma duk wani abincin da ke cikin gida a ga an rufe abincin da za a ci.
To amma yanzu ku hukumomi wani mataki kuke ɗauka domin wayarwa al'umma da kai su yi wa kansu kariya saboda an ce rigakafi ya fi magani?
To ai shi ne yanzu muke zo bin kafafen labarai ana bayani da kowane yare da jama'a za su ci, da Hausa da Turanci da kowane irin yare na Yarbanci da na Iboci, duk ana ta kan yi yanzu. Kuma an rabar da magunguna duk garin da take da shi, ministan lafiya ya kama da magani, ya kama da gudu, a kama da magani da yawa. Mun rarrabar asibitocinmu, mun yi bita mu manya-manyan likitocinmu, dama mun yi bita, muna da kayan sauran kayan Ebola da ke ƙasa wanda muke amfani muka ajiye, to yanzu mun fito da shi. Muna so mu gaya mutane da Allah ya ko a yanzu dai a rage yawan cin ɓeraye, tunda ita ma ciwo ne a jikinta.
Amma ko an dafa shi sosai sosai an ba shi wuta, kana ganin ciwon dai baya mutuwa da gasawa da ake yi?
Ana iya dafawa a gasa shi sosai kamar kazan ma, an dafa an gasa shi kenan. To ayawanci mutane ba su dafa abinci sosai, suna cin sa rabi da dafe rabi saura ne. Yanzu a yanda nake din nan, yanzu likitocin mu ko wanda suke irin zagaye gari su ne DSNO, wato disease surveillance officers, masu bincika irin cuta ya fito, jiya muka tara su gaba daya da immunization officers namu gaba daya, muka musu bita akan cewa to in kun ga wani yana da alama wannan ciwo a ƙaramar hukumarku ko a gefen ku, don ka sani kar ku ɓoye shi, don ɓoye shi matsala ne.
Dr. Rilwanu Muhammad kenan, babban sakatare na hukumar kiwon lafiya mataki na farko a babban birnin tarayya Abuja, a tattaunawa da na yi da shi akan irin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka na yaƙi da cutar lassa fever, wato zazzabin beraye. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk. A jamhuriyar Nijar, 'yan jaridar cikin gida masu gabatar da shirye-shirye da harsunan ƙasar sun fara halarta wani taron horo da ƙasar Amurka ta shirya game da batun samar da zaman lafiya ta hanyar aikin jarida, musamman a lokacin zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimomin Barma, ya aiko mana da wannan rahoto.
Makasudin shirya wannan taro da ƙasar Amurka ta ɗauki ɗawainiyarsa shi ne faɗakar da 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye a harsunan cikin gidan Nijar su laƙanci mahimmancin dokokin aikin jarida don kaucewa haddasa rikici a tsakanin al'umma, musamman a wannan lokaci da ake gab da soma zaben gama gari a ƙasar ta Nijar. Inshi Kahina Robinson, mai ba jakadiyar Amurka shawara a fannin al'adun gargajiya.
Cette formation vise à mieux outiller les hommes et les femmes des médias que vous êtes.
Sakataren kungiyar 'yan jaridar cikin gida masu gabatar da shirye-shirye a harsunan kasar Nijar, Umaru Labaran, ya yi ba wannan yunkuri na Amurka.
Ba sai na gaya muku ba, kowa ya san kasar Amurka a cikin duniya ta shahara wurin neman zaman lafiya ta kowane fanni. Da sunana da sunan duka 'yan jaridar Nijar, muna ƙara jajjaga dama kasar Amurka da magabatan Amurka, mun gode. Allah sa kuma wannan horon ya amfane mu. Mu kuma da muka zo mu zura ido sau da kafa mu ɗau wannan horon, sabida na baya garin wanda su zama suka zo ba, mu kasance mu ma mu dubi a gare su, saboda su dauki abubuwan da muka ilmantar da shi.
Shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa Abdulrahman Usman ya bayyana fatan wannan taron horo ya kasance mai alfano ga mahalartansa ta yadda gudunmuwar kafafen yaɗa labarai za ta taimaka a gudanar da zaben 21 ga watan Fabrairu cikin haske domin tabbatuwar kwanciyar hankali a ƙasa.
Yawancin 'yan Nijar basu iya rubuta da karanta a harshen Turanci, kenan wannan 'yan jarida daga gare su ne 'yan ƙasar wanda basu iya karanta ba da harshen Turanci, daga wajen su ne kamata a ce sun samu labari. Kenan aikin nasu aiki ne mai babban muhimmanci, to don haka muka zo zan mu basu wasu kayan aiki wanda zasu su tafiyar da wannan aiki nasu a cikin bin doka. To muna fatar kuma wannan horon zai sa wa'annan 'yan jarida su kawo gudunmawa su don saboda a ƙasar mu ta Nijar a yi zaɓe yadda ya tsaye da adalci kuma a yi shi cikin kwanciyar hankali.
Dr. Abubakar Amadu Hassan, wani masanin dokokin tsarin mulki, bugu da ƙari malami a jami'ar Yamai, shi ne zai ba da lacca ga waɗannan 'yan jarida a tsawon kwanaki uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A shirin mu ne yau na labaran wasanni ne zamu ji wayar da ake toyawa a wasannin kasashen Afirka a Rwanda.
Jamhuriyar Niger ta ji jiki sosai a wasanta na farko da makwabciyarta Najeriya.
Wannan match ka lura Niger mun ka saka ci bisa gare shi.
Ko ya ɗan Najeriya suke ji da cika alƙawarin da Buhari ya wa ƴan wasan Golden Eagles.
Allah ya saka mai da alheri, Allah ya bamu da tija irin su masu cika alƙawari.
To gaskiya ne abin da ni gani karama nan da ya musu bai ba.
Daga nahiyar Turai kuma
karo na biyu kenan da Chelsea din take doke Arsenal a haduwar su a gasar ta Premier a wannan kakar wasannin.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To ƙarshen ta dai Allah ya baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ikon cika alƙawarin da ya dauka shekaru 30 da suka wuce na cewa zai bada goron yabo ga kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ƴan ƙasa ga shekaru 16 da su ne na farko a duniyar nan da suka ci kofin duniya na ƴan ƙasa ga shekaru 16 din da aka yi a wancan lokaci a China a shekarar 1985. A wannan lokacin shi Buhari ne shugaban Najeriya kamar yanzu, amma a wancan lokaci shugaban mulkin soja ne. Lokacin da Induka Obade ya yi jagorancin kungiyar ƴan Najeriya suka je suka yi abin alfahari wa Najeriya a can China. To amma kafin Buhari ya zo ya cika alƙawarin da ya musu na cewa zai ba su lada da goro, sai aka zo aka yi musu juyin mulki. To shine a ranar Alhamis da ta wuce Allah ya ba da ikon cika wannan alƙawari din aka yi bukukuwa na ba su wannan goro ɗin da kuma ƙashanta kowane ɗaya daga cikin wannan yaran wanda yanzu sun manyanta aka ba shi zunzurutun naira miliyan 2. Kocinan su ma kowane ya samu miliyan 1.5. To ba su kaɗai aka bai kyauta ba, akwai wasu da suka samu kyaututtuka da suka hada da 'yan ƙwallon Najeriya 'yan ƙasa ga shekaru 17 da suka ci wa Najeriya ɗin kofin duniya a shekarar da ta gabata, wanda su ma dai aka bai kowanensu naira miliyan 1,200,000. Haka zalika su ma 'yan uwansu mata da suka ci wa Najeriya azurfa a irin wannan gasa ɗin ta 'yan ƙasa ga shekaru 16 su ma kowacensu an ba su naira 400,000. Ba da bayan haka Buhari ya ba da naira miliyan 1,200,000 ga kowane daga cikin 'yan kokowa na zamani na Najeriya da suka ci wa Najeriya tagulla a gasar kokowa ta duniya ta shekarar bara, su ma kocinansu kowane an ba shi 600,600. Haka zalika su ma 'yan ƙwallon kwando na Najeriya da ake kira Tigers ko kuma D Tigers wanda suka ci wa Najeriya a zinari a gasar ƙwallon kwando ta duniya da aka yi bara a Tunisia, su ma dai kowannensu ya samu 600,600 yayin da jami'ansu suka samu 550,500. Akwai ni babban hamshakin ɗan Najeriya da ya ci wato lambar girma na wasan dara ta turancin ta wato Ingilishi da ake kiran shi Wellington Jigere, wanda shi ma Buhari ya ba shi naira miliyan 1.5. To ya yan Najeriya suke ji game da samun damar Buhari na cika wannan alƙawarin da ya dauka shekaru 30 da suka wuce?
Sunana Kasim Osundiro. Abin da ya ce saboda shine shugaban kasa inda ta bayi a nan Najeriya.
Me yasa kace amin ne yayi kyau?
Saboda kowa yana son sa. Sai sa kuma ya saki dawowa ya ji kallon kawai.
Sunana Mika Halifa. Ba abin da zan ce sai da in ce alhamdulillahi saboda wannan abun ya nuna Buhari mutum ne dattijo mai gaskiya kuma mai adalci. Saboda duk abin da za ka yi shekara 35 har aka zo yanzu nan 2016 ba ka manta da wannan abun ba. Kai alƙawari wancan lokacin Allah bai yarda ka cika ba. Yanzu kuma Allah ya sa ka dawo kana kan mulki. Allah ya baka iko. Ka dawo kuma ka karrama waɗannan mutanen. To ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi. Allah ya saka mai da alheri. Allah ya bamu da tijawa irin su masu cika alƙawari.
Adamu mai da hini ya kaga karramawa da Buhari yayi bayan shekaru 35 ya cika alƙawari.
To gaskiya ni abin da ni gani karramawan nan da ya musu bai ba.
Saboda me?
Saboda abin da yasa ni abin da ni ga ya cincinta ya basu. Gaskiya bai cincinta ba. Abin da ni so yayi muna hanya da kudaden da ya basu yayi muna kamfuna a Najeriya wanda zamu yalwanta. Amma ko yaushe ga munan cikin talauci ba ruwa ba wutan nefa ma a kyan. Har yanzu dai abin da muna cikin matsala.
Alhaji Haro Guntun Gida.
Menene naka ra'ayi a game da karramawa da Buhari wa ƴan wasa?
To gaskiya ya cika alƙawari saboda duk abin an kai shekara 35 nan ka cika alƙawarin gaskiya yayi. Ko da yake muna da matsaloli Najeriya ba kuɗi ba ruwa ba wuta kuma duk da haka ne ya dauki alƙawarin nan ya cika shi ya ba wadannan mutane gaskiya ya adalci.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaishe Kamal Hassan sanin da aiki. To bari mu ji wani da ake tuwa a kasar Rwanda inda kasashen mu na Afirka suke gwagwarmaya na ganin cewa sun samu shiga gasar cin kofin kalubalen kana nahiyar ta Afirka.
Janguriyar Niger ta jijjiki sosai a wasanta na farko yayin da ta goga da makwabciyarta ta tarayyar Najeriya da ta zuba mata ci 4-1 a wasannin Afirka na kwallon kafa na ƴan wasa da ke buga a wannan nahiya. Kuma wasar nawa kana ne a kasar Rwanda yayin da a wasan Niger na biyu da kasar Guinea Conakry an kai indibi na gashi ka dibi na dahuwa inda aka tashi ci 2-2. Akan haka waɗansu ƴan Niger din sun bada nasu ra'ayoyi gabanin wasan ƙarshe a rukuni na uku na gogawar Niger da kasar Tunisia.
Ni ne Abdulkarim Kanta mai lakabin suna Coach Mai birnin Kwanni. Abinda mun muka hanga bisa mutacin mu na mainata mu ta Niger. To na farko dai mun mutunta Niger an ci mu alhamdulillah kaga tin ya zo mu gyara tunda me gyara an ga masan mu na biyu kwantar gine mun zo mun taka rawo gani mun tashi kunnan doki. To wannan mu ba mu ta an hudda mu cikin wasan lalle a cikin tsari mu ne karshe na cikin group king me ban mu ta an hudda mu mata gaba Allah da tazai gobe kwantar Tunisi Allah ta miji mu Tunisi kenan tabbata mu san mu kalife.
Ni ne Adamu Nuhu wanda an kai san da suna Coach Bodi kamar wasa gobe in Allah ya kai mu da zamai kenan ina fatan insha Allah za mu samu victory da yan kadi ba gani kenan mun yi defeat kuma mun samu mun yi nil kenan foke kutuke kutu in Allah ya kai mu gobe wannan match mu samu nasara gare shi don da an kadi ba ka gani tawon match kin mutun fara dama abinda baka samu matsaloli ne su premier match kin kaga dalla defense ba mu libero kin mun kadi ba ka gani kuma na problem da guardian kenan cucular kin waje uku maka rasa kaga duk zan match kin mu da aka gyara kenan kaga abin ya zo daidai
lalle in ka lura mun yi premier match contre Nigeria suka yi ganyen mu chada 2-1 wannan match in ka lura c'est vrai Niger mun ka saka ci bisa gare shi ne saka ci tun da wannan katta a minti 45-0 aka dawo haka dau 2-4 da gare an ka saka
sauran sakamakon waɗannan wasannin na nahiyar Afrika na ƴan ƙwallo waɗanda ke bugawa a wannan nahiya da ake yi yanzu haka a ƙasar Rwanda sun hada a rukuni na ɗaya inda Rwanda da Cote d'Ivoire suka samu tikitin shiga wasa na gaba yayin da aka yi wasa na farko Rwanda tana da ci 1 Cote d'Ivoire ko Ivory Coast banza sai kuma Gabon da Morocco suka yi banza da banza sai wasan da hada Rwanda da Gabon inda Rwanda din taima Gabon ci 2-1 Morocco ita kuma ta shaka shi 1 da banza a hannun Cote d'Ivoire Morocco taima Rwanda mai masaukin baki 4-1 yayin da Cote d'Ivoire ta shahe Gabon 4-1 a rukuni na biyu Republic Democratic Congo RDC taima Ethiopia ci 3-0 Angola ta shaka shi 1 da banza a hannun Cameroon sai kuma Republic Democratic
Congo da tema Angola ci 4-2, Kamaru da Ethiopia suka yi banza da banza. A wannan rukunin wasannin da suka rage sune Kamaru da Republic Democratic Congo sai Ethiopia da Angola. A rukuni na uku kuma Tunisia da Guinea aka yi 2-2. Kamar yadda muka ce muku can baya Nigeria tawa Niger 4-1, Tunisia da Nigeria aka yi 1-1 sai 2-2 Guinea da Niger. A wannan rukuni Niger za ta buga da Tunisia inda Guinea Conakry za ta buga da Nigeria. A rukuni na karshe Group D Zimbabwe ta sha kashi 1 da banza a hannun Zambia. Uganda ta sha kashi 1 da banza a hannun Mali. Sai kuma wasan da suka rage a wannan rukuni sun hada da Uganda, Zimbabwe da kuma Zambia da Mali. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Mun gode Malam Haruna. To yanzu bari mu je Turai inda wannan makon ba bata yi wa ƴan Arsenal dadi ba.
Leicester ta koma darewa saman teburin gasar Premier ta Ingila sakamakon doke Stoke City da ta yi da ci 3 da nema, inda ta ci gaba da baiwa duniya mamaki da kuma shakku akan yiwuwar su na lashe kofin gasar ta Premier da suka shigo ta a bana. Duk da kasancewar ta ta saman teburin na tsawon wani lokaci, har kawo yanzu wasu manazartan na ta babar yiwuwar ta lashe kofin, la'akari da cewa wannan ce kadai wasa da ta yi galaba akan ta daga cikin wasanni biyar na baya-bayan nan da ta buga. Darewar ta ta akan tebur na wannan makon kuma ya faru ne sakamakon kashin da babbar abokiyar adawar ta wato Arsenal ta sha a wannan makon, inda a wata karawa mai zafin gaske zakarun Ingila wato Chelsea ta doke ta da ci 1 mai ban haushi. Karo na biyu kenan da Chelsea din take doke Arsenal a haduwar su a gasar ta Premier a wannan kakar wasannin, inda kuma kamar karawar su ta farko dan wasan baya na Arsenal ya sami jan katin kora sakamakon shigar mugunta da yayi wa Diego Costa na Chelsea, wanda kuma shine ya jefa wa Chelsea din kwallon da ta bata nasara. Hakan ya sa Arsenal din kasancewa ta uku a teburin gasar da maki 44 daidai da Manchester City da ke ta biyu, bayan da ita ko ta kwaci kanta da kyar daga West Ham inda suka yi kunnin doki da ci 2-2. A halin da ake ciki kuma daga ƙarshe, kocin Manchester United Louis van Gaal da kansa ya aminta cewa bai tabuka abin a zo a gani ba a shugabancin club din nasa. Magoya bayan club din dai sun yi masa sowa sa'ad da United din ta sha kashi a cikin gidanta na Old Trafford a wasan su na wannan mako a ranar Asabar, inda Southampton ta doke ta da ci 1 da nema. United din dai yanzu haka tana ta biyar ne a tebur da maki 37 waɗanda ta samu a cikin wasanni 23, maki mafi karanci da ta taba samu a cikin waɗannan wasannin a tarihi, kuma ƙasa da ma abinda ta samu a kakar wasanni ta 2013 da 2014 a ƙarƙashin David Moyes. A ƙasar Spain kuma Barcelona ta koma darewa saman teburin gasar La Liga da maki 48, bayan da a ƙarshen makon nan ta doke Malaga da ci 2-1. To sai dai fa makin ta daya da Atletico Madrid wacce take sama a da, amma a yanzu ta dawo ta biyu sakamakon kunnin doki da ta yi a wannan makon da Sevilla ba ci ko daya, yayin da Real Madrid ma ta yi kunnin doki ne da Real Betis da ci 1-1, tana nan kuma a matsayin ta uku da maki 43. A gasar Serie A ta kasar Italia kuma har yanzu Napoli ce yake jagorancin teburin gasar da maki 47, duk kuwa da matsin lambar da take fuskanta daga zakarun gasar wato Juventus da ta dafa mata, duk da yake har yanzu dai da akwai tazarar maki 2 a tsakanin su. Napoli dai ta bi Sampdoria har gida ta lallasa ta da ci 4-2 a ƙarshen makon nan, yayin da Juventus ko ta doke Roma da ci 1 da nema. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kwa gashika Murtala. To jama'a duka abin da ya sauke na shirin labaran wasannin wannan litinin sai wajen Allah ya samun ganta. Yanzu a madadin wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a yau, Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwannin Jihudin Niger, da kuma Murtala Farukun Sanyina daga Sokoto, Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Safara komai da mutane bayan zamani sana'ar biliyoyin dalan Amurka ce wacce kuma ta gama duniya. Wannan mugun sana'a tana yamutsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da kawo takura ga duk wani kokarin kasashe na ci gaba. Tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar ƙwayoyi da fasakwaurin makamai. Wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kuɗaɗen shiga. Alƙalma sun nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan 20 a duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi. Babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam. Amurka na cikin manyan kasashen da ake kaiwa mutanen da aka yi safarar su, tana kuma kan gaba cikin kasashen da ake kaiwa kayayyakin da aka sarrafa da bautar dole. Wannan ya nuna cewa idan har muna son mu yaki wannan mugun dabi'a, to ya zama wajibi mu soma daga gida. Shekaru uku da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya dauki wasu matakai game da bautar zamani. Ya soma da mai da hankali akan wasu fannoni hudu da suka fi muhimmanci. Waɗannan kuwa sun hada da bin dokoki, wato yin bincike da kanmu da kuma gurfanar da masu laifi. Abu na biyu shine taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'a ta rutsa da su, ta hanyar basu kiwon lafiya da kuma kwantar musu da hankali da kula da jin daɗin yara. Mataki na uku shine tabbatar da cewa ba yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayayyakin da ake siyarwa gwamnatin Amurka tare da wayar da kawunan jama'a. Matakin ƙarshe shine faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tafkar ruwan dare, da kuma horar da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane. Shugaba Obama ya ce kafofin liƙin asirin Amurka sun haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen gano hanyoyi da ake safarar mutane, kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su. Haka kuma masu gabatar da ƙara sun dukufa wajen ganin an hukunta waɗannan mutane. Yace muna ƙara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje domin su san haƙƙinsu. Domin shawo kan dalilin da suka haddasa safarar mutane, Amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya, in ji shugaba Obama. Ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan Amurka, za mu shugabanci yaƙin kawar da wannan muguwar sana'a a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu za mu koma ga Ibrahim ba mu labari, amma wannan karan a takaice.
Yan haɗin ƙunar bakin wake sun kai hare-hare kan wani gari a yankin Kudu arewacin ƙasar Kamaru, inda yan ƙungiyar ta Boko Haram suka saba kai hare-hare. Kamfanin dillancin labarai Reuters ya ambaci wani jami'i a yankin, yana faɗin cewa yan ƙunar bakin wake su huɗu ne suka kai farmaki Olisin da su ba kan garin Bodo, suka kashe mutane aƙalla 25. Wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar Libya da ƙasashen duniya suka amince da ita sun sanya ƙafa sun shura gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma yarjejeniyar sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakani aka kulla da nufin kawo ƙarshen fitinar da ta mame wannan ƙasa tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Kamfanin dillancin labarai Associated Press ya ambaci wani ɗan majalisar wakilan mai suna Isa Al-Arabi, yana faɗin cewa wakilai 90 daga cikin 140 da suka halarci zaman majalisa a yau Litinin sun yi watsi da majalisar da ta zuwa haɗin kai da aka kafa ƙarƙashin yarjejeniyar. A wata ƙuri'a ta daban da suka jefa kuma 'yan majalisa 84 ne suka ce ba su ma yarda sam da wannan yarjejeniya ta siyasa ba. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sham ko Siriya ya ce ran Juma'a a birnin Geneva za a fara gudanar da taron tattaunawar neman zaman lafiya a Sham da aka jima ana batu. Staffan de Mistura ya ce gobe Talata zai aiki da goron gayyata zuwa wurin taron, to amma kuma ya ƙi bayyana ko suwa da wa aka gayyato. Majalisar Ɗinkin Duniya ta so a fara gudanar da tattaunawar a yau Litinin, amma sai aka samu saɓani kan ko suwa ya kamata gayyata.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wasu sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.